Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar Mutabiyo ya Afrika akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana. Kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voyahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a wannan safiyar Talata 24 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
Akalla kusan mutane 2000 suka fantsama akan titina a babban birnin kasar India a wata zanga-zanga da jami'an adawa suka shirya asirce. Rundunar sojan Amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da ke aiki a kasar Afghanistan. Sannan ma'aikatar tsaron Faransa ta ce ta kai wani hari na farko da jirgi mara matuki da ya halaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam 7 a tsakiyar Mali.
To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin farar hula a jihar Kano sun nisanta kansu da da'awar gwamnatin jihar na cewa sun yi kira da a cire sarkin Kano.
To yayin da aka ce akwai wani yunkuri na siyasantar da ayyukanmu ko kuma akwai bada kai ga kungiyoyin na siyasantar da ayyukanmu, demokradiyyarmu za ta gurgunce.
Masana na ci gaba da bayyana kalubalen da Najeriya take fuskanta a fafutukar da take yi na wadata ƙasa da abinci. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya. To amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Akalla kusan mutane 2000 suka fantsama akan titina a babban birnin kasar India jiya Litinin a wata zanga-zanga da jami'an adawa suka shirya asirce akan dokar nan mai cike da takaddama da masu suka suka ce cewa nuna wariya ne ga musulmai. Shugabar jami'ar Congress Sonia Gandhi ta jagoranci zanga-zangar a New Delhi a wajen Rajghat, wani waje da aka sadaukar da shi domin tunawa da Mahatma Gandhi. Sabuwar dokar ta ba wa mabiya addinin Hindu, Kirista da kuma wasu sauran addinai marasa rinjaye waɗanda suka shigo India taɓa rauniyar hanya damar zama 'yan ƙasa, idan suka nuna shaidar cewa ana cin zarafinsu saboda addininsu a ƙasashen Bangladesh, Afghanistan da kuma Pakistan da suke da rinjayen musulmai. Prime Minister Narendra Modi ya kare dokar a ranar Lahadi yayin wani gangamin siyasa na magoya bayansa. Yana cewa musulmai waɗanda 'yan asalin ƙasar ne da kuma waɗanda asalin kakanninsu 'yan asalin ƙasar India ne bai kamata su damu ba. Rundunar sojan Amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da yake aiki a jiya Litinin a ƙasar Afghanistan. A lokacin sanarwar rundunar sojan Amurka da Afghanistan ba su ba da wasu cikakkun bayanai ba na inda abin ya faru da kuma yadda sojan ya rasa ransa. A cikin wata sanarwa da kungiyar Taliban ta aika wa 'yan jaridu ta ce sojan ya rasa ransa ne a lardin arewacin Kunduz da ake tashin hankali. Sai dai kungiyar 'yan bindiga ta ce tana auna sojojin Afghanistan da Amurka, inda ta dasa bom a gefen hanya yayin da suke yunkurin kai wani samami a inda kungiyar Taliban take da ƙarfi a gundumar Chardara. Kungiyar Taliban tana da iko da kusan gundumar Chardara, yayin da gwamnatin Afghanistan take da iko da headquarter gundumar. Kungiyar Taliban ta sake wata da'awar cewa sojojin Amurka tare da kwamandan sojan Afghanistan sun samu raunuka a fashewar bom ɗin. Yayin da duniya take ci gaba da dumama, ana ci gaba da fuskantar sauyin yanayi a faɗin duniya. A cikin wannan shekara ta 2019, ƙasashen Afirka sun fuskanci waɗannan canje-canje inda suka yi fama da mahaukaciyar guguwa, fari da kuma ruwan sama babu ƙaƙƙautawa wanda ya jefa rayuwa al'umma cikin wani hali.
Every time we go to harvest the maize, there is rain.
Duk lokacin da muka je girbin masara ana ruwa, idan ta jike tana saurin lalacewa. Wannan al'amari ya shafi yadda masaranmu take girma sosai da kuma wakenmu. Waken shi ne amfanin gonarmu da ba ma samun matsala wajen yin girbinsa gaba ɗaya, amma yanzu abubuwa sun lalace saboda wannan ruwan sama mai yawa. miliyoyin mutane sun rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwa da yawa a wannan shekara. Wasu bangarori da dama a Somalia, Kenya, Uganda, Sudan ta Kudu da kuma Habasha. Ambaliyar ruwan ta janyo asarar rayukan ɗaruruwan mutane. A watan Nuwamba, Sudan ta Kudu ta ayyana dokar ta ɓaci a yankuna 27 da abin ya shafa da suke da mutane kusan miliyan ɗaya da abin ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Faransa ta ce ta kai wani hari na farko da jirgi mara matuki da ya halaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam 7 a tsakiyar Mali a ƙarshen makon da ya gabata. Sojojin Faransa sun haɗa kai da runduna da rukunin sojoji na ƙasashe kaɗan da suka yi amfani da jirage marasa matuƙa ɗauke da makamai, a cikinsu har da Amurka. A cikin wata sanarwa jiya Litinin ta ce harin na jirgi mara matuki an kai shi ne a ranar Asabar a lokacin da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron yake ziyara a makwabciyar ƙasar Ivory Coast, inda Faransa take da sansanin sojanta. Aikewa da jirage marasa matuki yana zuwa ne wata ɗaya bayan da jiragen Faransa masu saukar ungulu guda biyu suka yi karo a Mali da ya kashe sojojinta 13, wanda wannan shine adadi mafi yawa da sojojin suka mutu a cikin kusan shekaru 40 da suka gabata. Sojojin Faransa sun yi nasarar gwada makaminta na jirgi mara matuki ɗauke da makami karon farko a makon da ya gabata. Kana ministan tsaron Faransa Florence Parly ta kira jiragen marasa matuka masu kariya ga dakarunsu da kuma suke aiki a kan makiyansu. Dubban 'yan Iraki sun gudanar da zanga-zanga jiya Litinin a babban birnin kasar Bagadaza da kuma wasu sauran ɓangarorin kasar, bayan da 'yan siyasa suka kasa cimma wa'adin da aka ɗebar musu na daren jiya don su bayyana sunan sabon firaministan kasar. Zanga-zangar kin jinin gwamnati ta ratsa babban birnin kasar da kuma kudancin kasar, wanda 'yan shiya suke da rinjaye tun a watan Oktoba, inda mutane suke zanga-zanga a kan cin hanci da rashawa, rashin ababen more rayuwa da kuma rashin aikin yi. Shugaba Barhama Sali da 'yan majalisa sun kasa cimma matsaya a wa'adi da dama da aka basu don su sanar da sabon Prime Minister. Biyo bayan ajiye aiki da Adil Abdul Mahdi ya yi a watan da ya gabata, Mahdi da gwamnatinsa sun amince za su ci gaba da zama a matsayin gwamnatin rikon kwarya har sai an amince da sabon Prime Minister. Ajiye aikin da Mahdi ya yi har yanzu bai gamsar da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati ba, waɗanda suka ce wannan bai wadatar ba a samu wani sabon Prime Minister ya ja ragamar ƙasar.
Ga gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gamayyar kungiyoyin farar hula a jihar Kano sun nisanta kansu da da'awar gwamnatin jihar na cewa sun aiki mata da wasiƙar neman cire sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kwamitin tsohon shugaban ƙasa Abdulsalami Abubakar da ma wasu dattawan arewa suka so mai yunkurin sulhunta ta kaddamar da ke tsakanin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da sarkin Kano, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
A ƙarshen makon jiya ne dai rikicin ya ƙara munana bayan da gwamnatin Kano ta baiwa sarkin na Kano wa'adin sa'o'i 48 ya sanar da gwamnati matsayarsa game da aikin shugabancin majalisar sarakunan jihar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya naɗa shi a kwanakin baya. Ganin yadda lamura suka rincaɗe ne, zauren dattawan arewa ya samar da kwamitin shiga tsakani bisa jagorancin Farfesa Ango Abdullahi, wadda har ma ya gana da masu ruwa da tsaki a Litinin dinnan da suka hada da dattawa a Kano, musamman masu rike da sarautun gargajiya, malamai da kuma wakilan kungiyoyin fararen hula. Sai dai gabanin haka, dama kwamitin janar Abdulsalami Abubakar na ci gaba da nasa aikin a asirce da nufin warware wannan takaddama ta sarki da gwamnan Kano, inda har ma rahotanni suka ambato cewa wakilan kwamitin sun gana da gwamna da kuma sarkin Kano a can Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. akan da yana faruwa ne bayan kwanaki kalilan da wasu kungiyoyin fararen hula 35 suka rubuta wasiƙa ga gwamnan Kano ta muradin warware rawanin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu bisa abinda suka kira rashin mutunta ka'idojin tafiyar da ayyukan mulkin sarautar gargajiya. To amma kasa da sa'o'i 24 sai inuwar gamayyar kungiyoyin fararen hula ta Kano ta fito ta nesanta kanta da waccan wasiƙa, al'amarin da ya sanya masu kula da lamura ke ganin ka iya tauye kimar kungiyoyin fararen hula. Sai dai Kwamar Kabiru Sa'idi Dakata na cewa,
ko da yake ba za mu zo muna maganar waye ya ce a cire sarki waye bai ce ba, amma dai muna so duniya ta sani duk wanda zai zo a irin wannan gaba ya ce a cire sarki ko ya ce a yi wa gwamna wani abu, to ba mai son zaman lafiya ba ne, ba mai son jihar Kano ba ne. Muna nan tsakanin al'umma da gwamnati domin a samu kyakkyawan shugabanci. To yayin da aka ce akwai wani yunkuri na siyasantar da ayyukanmu, ko kuma akwai bada kai ga kungiyoyin na siyasantar da ayyukanmu, shikenan demokaradiyyarmu za ta gurgunce domin ƴan siyasanmu a yadda ɗabi'arsu take. Matukar babu ayyuka na kungiyoyi irin namu, so ba shakka siyasarmu ba za ta je a demokaradiyyarmu ba za ta yi tasiri ba, ba za ta yi rikar da ake so ta yi a lokacin da ya kamata ba.
Yayin da ake dakon sakamakon yunkurin sulhunta rigimar sarki da gwamnan Kano, dattawa sun fara tsokaci game da matakan bi domin sulhun ya yi nisan kwana, kamar yadda dattijo Kidada Mukhtar ke faɗi.
In an samu matsala, to ai tunda an samu matsala, to an samu wato ƙetare ga kan abin da ba a so. Kuma duk inda aka ce an yi maslaha, to duk waɗanda aka yi maslaha tsakaninsu, to su kuma suna da haƙƙin su duba waɗanda suka zo suka yi ƙoƙarin haka don a samu maslaha, kuma su duba cewa haƙƙin jama'a da haƙƙin jiha da haƙƙin tarihinta da haƙƙin wato al'adunta da haƙƙin matsayinta su suka sa duk ake ƙoƙarin wannan din, da kuma ana gudun kada a bada kafar da wata illar za ta shigo ko wata fitina. Aje akan wannan ake yi, ana samun waɗanda za su shigo su daidaita a tsakani. Idan an daidaita, kuma inda aka daidaita din nan ai aiki da daidaitawar da maslahar da aka samu, da cewa shikenan ba tilasta maka akai ba, a tattaunawa akai ka gano wasu abubuwa, kuma ka darjanta waɗanda suka shigo tsakani, kuma aka sa ka ka dubi gaba.
Baya ga kwamitin Janar Abdulsalami Abubakar da na Farfesa Ango Abdullahi, akwai kwamitocin cikin gida waɗanda suka haɗa da kwamitin dattijo Farfesa Shehu Galadanci da na Farfesa Ibrahim Umar, kana da kwamitin da ƙungiyoyin fararen hula suka kafa domin warware wannan takaddama da ke wakana tsakanin gwamna da sarkin Kano. Ko da yake wasu daga cikin masu kula da lamura na gani akwai yanayi mai kama da fargar jaji ga ayyukan dukkanin kwamitocin, to amma a iya cewa lokaci ne kawai zai tabbatar da wancan hasashe ko akasinsa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton. Iyakokin ƙasar Najeriya na ci gaba da kasancewa a garkami a daidai sa'ar da gwamnatin tarayya ta ce tana ƙara mai da hankali ga sha'anin noma domin wadata ƙasa da abinci daga cikin gida. To sai dai a hirar da muka yi da shi Dr. Nasiru Muhammad na sashen nazarin aikin gona da kiwon dabbobi na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, yana ganin akwai ƙalubalen da ya kamata ƙasar ta tunkara domin cimma wannan makasudin nata.
Gaskiya a dubarun da manoma da makiyaya ke amfani da su don wadatar da ko neman abinci ga 'yan ƙasa musamman a Najeriya, gaskiya ba za su gamsar ba, saboda mafi yawancin dubarun da suke amfani da su dubaru ne na canda. Idan aka yi maganar wadatar abinci ta fannin noma, ya kumshi abinci wanda ya fito daga tsirrai da kuma dabbobi. Ta ɓangaren su tsirrai ɗin, akwai matakai wanda muke ganin idan har za a ɗauke su za su taimaka ƙwarai wajen yawauta irin yawan abincin da za a samu wanda zai warhar da mutane a nan Najeriya. Misali, kamar yin amfani da ingantaccen watan iraruwa na nau'in abinci daban-daban. Mafi yawancin manomanmu suna wahala sosai, ba sa amfani da dabarun noma na zamani. Kaɗan ne manoma ne kuma masu ƙarfi, ma'ana masu abin kansu, su ne kawai ke amfani da kamar misali tarikita wajen noma. Muna ganin cewa lallai idan har za a fito da wasu dubaru ta irin wannan, to insha Allah za a samu ci gaba. Ta bangaren kiwon dabbobi kuma akwai wasu ƴan matsaloli da ke ga dabbobinmu na nan gida. Misali, dabbobinmu ba sa saurin girma, abinda muke ce musu low maturity kenan. Sannan ba a samun albarkatu da yawa daga gare su, sannan kuma ga su ba sa saurin girma. To ɗaya daga cikin dubaran da muke tunani shi ne yin crossbreeding, wata haɗa su barbara da wasu nau'in dabbobi da ke da saurin girma. To yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke ganin za a samu cigaba ƙwarai da gaske.
Dr. Nasiru Muhammad, malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Biliyon 18, wadda gwamnatin tarayya ta maido ma gwamnatin jihar Taraba. Me aka yi da biliyon 18 ɗin nan? Har yanzu gwamna bai mana bayani ba, bai yi ma majalisa bayani ba.
Ɗan takararsu na gwamna shi ne ya yi handin over gwamnatin nan zuwa hannun gwamna mai ci yanzu. Lokacin da ya yi handin over, bashi nawa ya bari? Biliyon 30 da wani abu. Me yasa wannan ba su a maganan shi?
A jihar Taraba, ka gaya mun unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba?
Daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba, ko ba mu a cikin Najeriya?
Babu abinda gwamnatin Taraba take yin banda haddasa fitina.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na Tsaka mai wuya. Shin tsakanin gwamnan jihar Taraba mai ci yanzu da wanda ya gada ya karɓi ragama daga hannunsa, wanne ne ya fi ciwo wannan jiha basussuka masu yawa? Kuma gaskiya ne wai tun da gwamnatin tarayya ta APC da Buhari suka hau kan karagar mulki, ba su taɓa girka koda aiki guda ɗaya na gwamnatin tarayya a wannan jiha ba? Wannan suna daga cikin batutuwan da muke so mu fara so mu share fage da su a wannan shirin farko na wata sabon muhawara da za mu fara akan wannan jiha ta Taraba, wacce ta kaddama da rigingimin siyasa ta kwanakin baya suka tilasta wa tsohon kakakin majalisar dokokin wannan jihar, Peter Abel Adia, ya sauka daga mukaminsa a farkon wannan watan na Disamba, bayan da ya ga an shirya tsaf za a tsige shi. To amma kafin mu yi nisa kan maganar tsige shi ɗin, bari mu fara da tambayar mu, wasu daga cikin mutanen Taraba ko yaya suke ji game da halin da jihar take ciki a yanzu?
Sunana Samu Mai Nama, a nan bakin kasuwar Jalingo. Eh, na ɗan jihar Taraba. A gaskiyar magana, wato dai mu ba dai abin da za mu ce, sai dai mu taya hakuri mu biyo bayan Allah hakuri, saboda mu gaskiya gwamnatin Taraba, wato a gaskiyar magana, ba ta mana adalci, domin ta zo ba wani ayyuka, ba kuma ba wani cigaba, ba wani wanda yake kowa da kowa a jihar Taraba, kowa yana kuka. Ka yi jihar Taraba an wayi gari, yau wannan mutum ne za ku kiliya da shi malam, sai i bige ka, saboda yana cikin wani hali wanda yake ba yadda zai yi, ba dizzy. Sai ya fita daga gidansa tukuna, sannan izo ita fafata, yanzu ka duba dai Jalingo nan, da irin cigaban da muka samu a Jalingo nan, yanzu kaga an dawo wai shinkafa wannan, sai da magariba talaka zai zuwa suna siya. Sun je wai kowane su ya je yi buga-buga, wani ƙarshen ta ma gidan nasa ma haka za a kwana, ba abin da za a ci. Muna cikin hali na ƙaƙarika ne.
Sunana Baba Yali Mai Bulala, Jalingo. Gwamnatin jihar Taraba dai, wanda jam'iyyar PDP tana iya ƙoƙarinta, more especially a game da yanayi na zaman lafiya da kuma yanayi na nada sabbin cabinet, an samu ci gaba sosai. Amma duk da ci gaba da aka samu ta wasu bangarori da dama, kamar abubuwan da ya shafi rashin zaman lafiya shine kan gaba a jihar, wanda ya hana gwamna samun sukuni na rashin haɗin kan jama'an Taraba. Wannan gwamnati ta kawo ci gaba musamman akan abin da ya shafi employment. An ba wa mutane aiki ya fi 5,000 a takaice, empower kadai a gefen ilimi, banda gefen health. So wurin ci gaba da sauransu, da harkan noma, da harkan abubuwa da ya cancanci dai aiwa talakawa, da harkan irin su basussuka na noma da sauransu, duk gwamnatin jiha ta taimaki mutane. Sai dai wanda in an bashi bai je yayi aiki da abin da aka bashi ba, amma tabbas an yi kokari. So don hakan nan, mu a ganin mu shine mu ƙara ba wa gwamnati haɗin kai, mu samu ci gaba.
To madalla, to kamar yadda muka ga muku, yau ne muke sake komawa ga haskaka fitilar wannan shiri na tsaka mai wuya akan jihar ta Taraba, wacce mun dan kwana biyu bamu juya akan ta ba. Kuma wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ne ya hada mana wannan sabon muhawara. Saboda haka bari mu kyale shi gabatar muku da bakin nasa da kuma abin da za su fara tabawa.
Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Ibrahim Abdulaziz ne a birnin Jalingo wato fara jihar Taraba. Kamar yadda aka sani jihar Taraba kusan na ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya da ke fama da dambarwa da doka sakatse a fagen siyasar kasar. Kuma cikin kwanakin nan akwai guguwoyi da dama ba ma guguwa ɗaya ba da suka kunno kai a jihar. To in duba wannan batu yau mun gaita muku wasu masu ruwa da tsaki kuma kusoshi a manyan jam'iyyu a Najeriya. Akwai shi kansa shugaban jam'iyyar ta APC da take mulki a Najeriya. A jihar Taraba kuma take yar adawa wato ina nufin honorable barista Ibrahim Al-Sudi. Honorable barkamu da wannan
barka da wahaka lahiya lau.
To bayan shi akwai wani kusa kuma tsaka kuma a jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba kuma jam'iyyar adawa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya wato ta PDP wanda baya ga zaman sa kusa jam'iyyar haida yau shine ma hadimin gwamnati ta fuskacin hakokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa wanda a baya ma shi gwamnati jihar DJ wato babban director Alhaji Abubakar honorable barkamu da
wannan barka dai
da wannan yanzu ma kusan kullun yan adawa sukan ce a gwamnatin PDP a Taraba ta kasa wai ya kuke ji da sukan yan adawa suke muku ne kun kasa.
To dama dole ne su yi wannan ba za ka yi expecting su ce maka ba mu kasa ba in ranar da sun ce maka ba mu kasa ba ranar da za su dawo PDP ne amma idan ba haka ba kullum akan mun kasa ne.
Me yasa suke suka in haka in komai na tafiya daidai
sai a ji daga gare su me yasa suke
to ku me yasa honorable Ibrahim Yasudi me yasa kuke sukan gwamnatin PDP a jihar ku ta Taraba kuma alhali ta ce tana aikata abubuwan da jama'a suka zabe ta.
Tabbas hakika gwamnatin jihar Taraba ta kasa ba ta yi wa talakawa abin da ya kamata ba ta gudanar da gwamnati yadda tsarin demokradiyya ta shimfiɗa suna abubuwa na musguna ma talakawa talakawan Taraba saboda haka dole mu ce ta kasa. Mu dauka misali akwai kudade kaman biliyan 18 da aka mayar doma ita jihar Taraba gwamnatin jihar Taraba biliyan 18 wasu ma suka ce biliyan 23 ne amma an yi a ringizo an hada baki da wasu an boye wasu amma mu dauka biliyan 18 wadda gwamnatin tarayya ta maido ma ainihin gwamnatin jihar Taraba me aka yi da biliyan 18 din nan har yanzu gwamna bai yi mana bayani ba bai yi ma majalisa bayani ba.
To hannun kai ba zo na majalisa ne ka ce bai yi wa yan jiha da ma yan majalisa bayani ba amma an je yan majalisa sun shiru.
Yan majalisa ba su san aikin da suke ba saboda sun yi shiru shi yasa ma aka samu takaddama aka samu wato rigima tsakanin su da bangaren zattaswa na gwamnati har aka tsige ainihin shi kakakin majalisa. Akwai kuma basussuka wadda gwamnatin jihar Taraba ta nemi izini a majalisar jiha ya kai biliyan 10 wadda gwamnati ta karba amma mun kuma samu tabbacin cewar ta karbe su a banki
ba mu san me suke na ga abuka ba yana mulmushi na dariya
ka ji abin ba ma
ka ji abin
abin da yasa nake dariya idan ana magana mutum bai da tabbacin abin da yake fara yace suna ji ni sai na dauka jita ne kai da kanka kai tambaya kace idan haka ne me yasa majalisa ba su yi magana ba ai wannan aikin majalisa ne su ma da kansu yan adawa suna da membobi nasu na bangaren partin su suna na majalisa me yasa ba su yi magana ba
sai kun karbo kudaden nan da yake fada
kudaden wa kuma daga hannun gwa.
Wai shi da gwamnatin tarayya irin na bail out da kuma Paris din da aka
yi. Maganan in ana magana yanzu dan takaran su misali dan takaran su na gwamna a lokacin da aka yi zabe. Dama dan AP dan PDP ne. Shine yayi handing over gwamnatin nan zuwa hannun gwamna mai ci yanzu. Lokacin da yayi handing over bashi nawa duniya duk ta shaida bashi nawa ya bari biliyon 30 da wani abu me yasa wannan ba su maganan shi kuma ma gwamnati idan gwamnati ta kasa gwamnatin tarayya ne ta kasa a Taraba domin daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba ko ba mu a cikin Najeriya
yanzu kuna da fim dole ne shekaru da aka yi wadin farko ga kuma shi ne ba wani aikin
idan akwai a fada duka muna la Taraba
to ba da ma ga kaji ya ma
akwai n power ana yin sa a jihar Taraba mutanen Taraba sun amfana da n power sa'annan akwai kuma feeding program wanda aka saka ma ainihin jaha akala take abinda take so take sa ma wasu makarantu na boge akwai ayyuka na hanyoyi wanda an bada contract ba irin contract na soki burutsu ake ba sai an tantance an san iya adadin me za a yi kafin a sake kuɗi wannan jihar gwamnatin tarayya tana yin su ita jihar nan ita jihar akwai issue akwai hanyar akwai ibbi
idan an ba
akwai gadan ibbi
aina
akwai na faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi a jihar Taraba sa'annan ita gwamnatin jihar Taraba me take yi ai jihar Taraba muke magana ba gwamnatin tarayya muke ba kudade suna shigowa ainihin kananan hukumomi kudade suna shigo ma gwamnatin jiha a kowace wata tana karban basussuka me take yi da kudaden akwai kudade wadda ainihin banki na duniya wadda jihar Taraba ta karba me ta yi da su ta ce tana ruwa yau a jihar Taraba ka gaya min unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba babu abinda gwamnatin Taraba take banda haddasa fitina da kawo bambance tsakanin
al'umma su ne za mu dawo nan amma kafin mu dawo
yanzu kaji yana maganan gadan ibbi muna ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno bata yi komai a Taraba ba idan an yau in yanzu ne aka bayar kongila na ibbi shi da teno da suka gama daya kenan na biyu
kuma da to ga shi kuma malamai to sai a shirin mu na biyu za mu ji ko menene abu na biyu da za a taba wannan muhawara din kuma a wannan shiri mai zuwa din ne za mu shiga maganar zaɓin yankunan kananan hukumomin da ake ta jinkirtawa jihar mu ji dalilin jinkirin yanzu muna godiya ga su baki namu barista Ibrahim Yasudi na jam'iyyar APC da kuma Abubakar Bawa na jam'iyyar PDP ta da wakilin mu shi Ibrahim Abdul Aziz wanda ya shirya mana wannan muhawara a cikin Jalingo ci lumana ita a nan Washington amma da su duka Ali Mustapha Sakwato ne a nan Washington din muna fatan mun ba ku lafiya sai anjima.
Yanzu kuma ga labarai a takaice. Akalla kusan mutane 2000 suka fantsama akan titina a babban birnin kasar India jelitinin a wata zanga-zanga da jami'in adawa suka kirawo a asirce. Rundunar sojan Amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da yake aiki a kasar Afghanistan. Sannan ma'aikatar tsaron Faransa ta ce ta kai wani hari na farko da jirgi mara matuki da ya halaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam 7 a tsakiyar Mali.
Da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Malam Sidi. Sai injiniyan mu na wannan safiyar Tony Pollack Murtala Faruk Sanginna daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.
Afrique, le monde aujourd'hui.